wannan suna ne guda uku duk wanda ku ga an hada to kenan suna ne kwaya nawa kwaya uku to ba damuwa ta je gurin mallam Anas ta ga masa ta kai complaint a ce ya bata akwai sunan Allah al-Aliyu a ga masa ke ga masa ke din je ke ga mai ki ce dan Yusuf haka kamar kwaya biyar biyar akwai sunan Allah al-Aliyu akwai al'ala akwai al-muta'al al-aliyul a'la al-muta'al suna nawa kenan to mallam yace me ma'anar shi al-ma'ana alladhi lahu al-ulul mutlaq min jami'il wujuhi ulul dhati wa ulul qadri was sifati wa ulul qahri wal ghalabati وهو المتعالي على خلقه وكل شيء هو تاج قهره وسلطانه الورود ورد اسم العلي ثمانية مرات أما اسم الأعلى فورد مرتين واسم المتعال مرة واحدة الشاهد وهو العلي العظيم cikin suratul baqara aya ta 255 sabbihi isma rabbika al-a'la alimul ghaibi wash-shahadati al-kabirul muta'al kun ga wadannan ayoyin gabaɗaya sun kawo nan sunan nakin mallam yace abinda ake nufi da wannan sunan nake al-aliyu da al-a'la da al-muta'al alladhi lahu al-ulul mutlaq wanda yake da daukaka sake ba kaidi Allah shine madaukaki sake ba kaidi yace mu kullun da ya dauka shi karin da yana yi ban yana yi na ofisin Muhammad kullun da yake da ofisin Muhammad wanda yake da al-ulul mutlaq min jami'il wujuh daukaka sake ba kaidi ba iyaka daukakar Allah a dukkan fuskoki gaba daya mallan wato Allah madaukaki ne a ta ko ina shine bawo misali uluwuz zati zatin ubangiji madaukaki ne ulul qadri matsayin ubangiji shine al-qadr matsayin ubangiji shi ma madaukaki ne da as-sifat sifofin Allah su ma gaba daya madaukaka ne ulul qahri wal ghalabati daukaka karin jayi shine al-qahr wal ghalaba tin karfi al-qahr tin karfi wal ghalaba darin jayi zan maimaita alladhi lahu al-ulul mutlaq min jami' al-wujuh ma'anan wadannan sunan nake shine ai Allah shi yake da wato daukaka sake ba kaidi a dukkan fuskoki duka gaba daya ulul zati daukaka ta zati ulul qadri daukaka ta matsayi was sifati da daukaka ta sifofi duk sifofin sa madaukaka ne ulul qahri wal ghalaba daukaka ta in an ci al qahhar wanda yafi kowa yafi karfin kowa wal ghalabati da kuma galaba wa huwa al muta'ali ala khalqihi Allah shine madaukaki akan duk halittarsa gaba daya al muta'ali ala me ala khalqihi shine al muta'al dinna in an ci al muta'ali wanda yake ya daukaka akan dukkan halittarsa wa kullu shay'in da duk wani abu huwa tahta qahrihi wa sultanihi yana karkashin wato karfin shi da mulkin sa sultan mulki qahar karfi al-qahhar wanda yirin jaye fa kowa karfi